kasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da digital footprint, wato bayanai game da mutum na musamman da ke kan internet sakamakon ayyukansu na yau da kullun. Kasancewar akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya barin bayanansa a yanar gizo ba tare da saninsa ba, kamar yadda za ku ji daga bakin bakonmu na farko.
Sunana Abdulbasir Musa. Digital footprint shine abin da duka mutum yake a yanar gizo. Misali, ya fara tun daga searches. In ka je Google kai searching me kake, wannan shine come up search footprint ninka. In ka je social media kai rubutu, kai liking, duka wannan yana daga cikin footprint ninka. So footprint dai shine kamar yadda in muka yi taku muka je waje, haka shi ma internet, abin da muka yi internet tana ajiyewa, domin da wannan ne akwai abin da ake cewa algorithm yake fahimta menene kake damuwa da shi.
Digital footprint bai ta'allaka akan social media kadai ba, in ji shugaban kamfanin Vision Pool Enterprise Malam Yusuf Salisu Funtuwa.
Wato shi digital footprint kamar yadda aka faɗi, sawun mutum a bisa yanar gizo, saboda da abin da aka ce digital bai ta'allaka akan social media kadai ba. Dan wasu mutane suna samun rudani, suna kasa bambance tsakanin social media da kuma digital media. Shi yasa wani zai ce shi digital marketer ne, wani ya ce shi social media marketer ne, kuma sai a yi tunanin aikin su gaba daya iri ɗaya ne, amma akwai dai bambanci. To idan za mu koma akan maganar digital footprint, misali yanzu kana da waya ko kana da computer, kana amfani da wayarka ko computer ka, kana shiga yanar gizo, maybe za ka buɗe kafar yaɗa labarai ko kuma wani shafi na gwamnati, to ka sani cewa duk wani abu wanda kai daga yayin da ka kunna data ɗinka, ka buɗe browser, ka je wani website, ka riga ka ɗauki hanyar yawo bisa wannan yanar gizo kenan. Duk wani shafi da ka ziyarta, duk wani rubutu da kai, to akwai na'ura wadda aka sanya a cikin yanar gizon wadda take ɗaukar wannan, tana recording ɗin shi, tana ajiyewa. To amma mutane da yawa ba su san wannan ba. Yanzu idan ni ina da website, idan nazo wata rana zan iya buɗe website ina, akwai bangaren da zan je in duba in ga mutum nawa ne a rana suke zuwa suke buɗe shafin website ina, kuma zan iya ganin wace irin waya ce ya amfani da ita ya ziyarci shafi na, kuma minti nawa ye. Akwai abubuwa da yawa waɗanda zan iya gani.
Shin menene muhimmancin barin sawu mai ma'ana a yanar gizo, wato digital footprint a turance, gani yadda duniya ke tafiya a yanzu? Dr. Yakubu Sani Wudin, kwararre a fannin amfani da kafofin yanar gizo wajen koyawa matasa dabarun inganta rayuwarsu a duk fannin da suka zaba, sannan kwararre a fannin makamashi yayi bayani.
Wannan batu na digital footprints batu ne wanda yake da matukar muhimmanci, musamman a wannan lokaci da duniyar gaba daya ta zama abinda ake cewa global village, wato duniya a tafin hannunka, tunda ba za ka iya zuwa wurare da kanka ba ko ina, amma abinda kake rubutawa a shafukanka na social media, idan kai rubutu yanzu ba inda ba zai je ba duka duniya, kuma da shi ne idan wata dama ce ake so za a baka, da shi za a gani a san wane ne kai, in bincike kake wani irin bincike kake yi, idan kasuwanci kake yi wani irin kasuwanci kake yi, to duk da wannan ne zaka samu dama mutane su ganka, su yaba da irin abinda kake yi, har ma su gayyace ka. Kin ga wato babban al'amari ne kenan da zai iya janyo wa mutum ci gaba kwarai da gaske. A ɗaya bangaren kuma, still idan mutum bai yi amfani da shi ta yanda ya kamata ba, wato abu ne da zai iya rusa mutum lokaci guda. Da an tashi an ɗauko wata dama za a baka, idan aka fara dubawa aka ga meye da meye ma kake rubutawa, shin abinda kake rubutawa abu ne da yake janyo tarzoma? To da an fara ganin wannan sai a ce to wannan ba za a yi abin arziki da shi ba, sai a canja mutum. Sai a takaice, wato ya kamata mutane ya zama sun fahimci cewar abinda duk kake rubutawa a social media, wato kaman wakilin kanka da kanka ne.
Dr. Hawwa Mustafa Babura, mazauniyar birnin Kansas a kasar Amurka, kwararriya ce a fannin ilimin yara a matakin farko, kuma ta baiwa matasa shawara akan wannan maudu'in.
Na ji daɗi da gayyata ta wajen tattaunawa akan digital footprint, wanda abu ne ni kaina ya shafi rayuwata ta ɓangare kala-kala. So ina kira ga matasa musamman, saboda mu dattijai rayuwa mun riga mun yi ta, Allah na tuba duk abin da ya zo za zaka iya haɗewa ka cije gangara miki. Su matasa su ne wanda yanzu suka buɗe shafin rayuwa. So in abin digital print ya zo ya shafi rayuwarsu a bangare mara kyau, ko da a nan gaba kuma da zai zo ya shafe su ya hana ruwa gudu a rayuwarsu, su muke fiye ji. Akasari yanzu za ku ga yaranmu ba sa kula da gaba. To ya kamata su lura da yadda suke bayani a social media, a digital avenue, saboda wani guri ne wanda ba yafiya, ba mantuwa, ba mutum bane, kwakwalwa ce ta na'urori da mutane suka shimfiɗa ta, wanda shi kanshi wanda ya wallafa bai yi tunanin yadda za ta kasance ba. To ni ina kamanta ta kamar alal misali yanda mala'iku suke a hannun hagu da dama, suke rubuta aikin da kai mara kyau da mai kyau, kuma Allah subhanahu wataala yana kallo ko karkashin gado ka shiga kai abu kai kadai Allah ya sani. To misali kenan da zan bayar da da zaka ji an ce ai gashi sai kai ta mamaki ya za ai kaza. To yanzu gashi nan yanda Allah ya ba dan adam kwakwalwa, shi yake zuwa yana bada misali akan ayoyin Ubangiji.
Masana sun ce sawun yanar gizo abu ne mai sarkakiya, kuma wani abu ne da za a iya samun shi idan aka rubuta sunan mutum a bisa internet a gano bayanai. To masu sauraro gabaki daya, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.